من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أبرك من دوانا اللوكة مركة من السادوة أولا رانا من البركة تاع الخميس 24 ga watan Ramadan. A 25 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam. Wasu dare dai da 4 ga watan Afrilu na shekara ta 2024 miladiyya. A cikin wannan zama namu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na bana, wannan shine zaman mu na 22. Kuma jiya mun tsaya cikin suratul Tauba dini kan aya ta 101, yanzu kuma insha Allah za mu dora zuwa abin da ya sawwaka. Da fatan Allah ya taimake mu da fahimta da kuma aiki da abin da muka fahimta. Allah ramma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaru na'tahu bi dhunubi min qadakum وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يؤذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنصتوا رحمكم الله. Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba dai da ba mu labari game da munafikai da kuma mu'minai waɗanda suke kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana gaya mana su nau'o'insu daban-daban, yanayin halayyarsu da kuma yadda mu'amalarsu tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance, da kuma irin sakamakon da Allah yake musu bisa wannan mu'amalar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance dukkan mu'amaloli da kai da shi, to kai tsaye kayi ne da Allah, ainihin mubaya'a da shi. Allah ya ce da shi aka yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi jifa, Allah ya ce shi ya yi wannan jifa. An cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da harshe, Allah ya ce innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu. An dutta da dai aka yi mishi, in an taimake shi Allah yakan ce an taimake shi aka taimaka. Wayan surun Allah wa rasula, ina cutar da shi sai Allah ya ce yi uzun Allah wa rasula. Saboda haka lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karami bane. To anan kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, wannan ayoyin da zamu karanta a gaba sun sauka ne suna magana game da Abu Lubabata Bashir ibn Abdul Munzir, wanda a baya a cikin suratul Anfal akwai ayoyin da suka sauka suke magana game da abin da ya faru tsakanin shi da Banu Qurayza. lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi domin ya shiga wajen su ya musu magana sai suke tambaye shi idan sun fito bisa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai same su sai ya musu nuni zuwa ga makogoran shi cewa yanka su za a yi saboda haka nan da nan kuma sai ya ji a ransa cewa lalle abin da yayi din ya ha insha Allah da manzon sa daga sai na dama ya koma garin Madina ya daure kanshi a jikin ginshikin masallaci asira bayan wajen kwana 10 bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sannan Allah ya karbi tuban shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci shi da kansa to anan ma dai wannan ayar malaman tafsiri suka ce Ibn Marduya da Ibn Abi Hatim sun fitar da hadisi ta hanyar al-Awfi kuma ta hanyar Abdullah dan Abbas inda Allah ta bada gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yaki sai Abu Lubaba Ibn Abdul Munzir da shi da wasu mutum biyar daga cikin mutanen Madina sai ya zama sun saba gare shi wanda sun zauna a gida ba su je wurin yaki ba to shikenan daga bayan shi Abu Lubaba da shi da mutum biyu daga cikin wannan biyar din sai suka yi nadama game da abin da suka aikata suka tabbatar cewa lalle hakika sun hallaka murƙar dai Allah bai yafe musu ba dan haka sai suka ce yanzu muna zaune kenan mu a gida a cikin inuwa da kuma nutsuwa tare da iyalanmu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar mu'minai baki daya suna can tare da shi ana jihadi wallahi lalle abin da muka yi ba mu kyauta ba dan haka za mu je mu daure kanmu a jikin ginshikan masallaci ba za mu tafi kanmu ba har sai ya zanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai saki mu sai suka je suka yi haka sauran guda uku kuma ba su yi wannan din ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga wannan yaki sai ya ce su a wannan cikin masallaci wanda suka daure kawunan su sai wani mutum ya ce ai wannan Abu Lubaba ne da shi da abokansa guda biyu sun rantsi da Allah cewa kamar yadda ka je wurin yaki ba su bi ka ba walalle za su daure kansu a cikin masallacin nan in ba kai ka kunce su da kanka ba kada za su zauna har abada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ya ce ni kun ji haka ne ni ma ba zan kunce su ba sai in Allah ne ya saukar min da wahayi cewa in kunce su shi ne sai wannan ayatu sauka wa akharuna atrafu bi dhunubihim qalu amalan salihan wa akhar sayyi'a yayin da wannan ayatu sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa mai albarka ya kunce su tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi uzurin su ba sauran wannan can guda uku kuma wanda su ba su daure kansu a cikin masallaci ba an ce ba a mace su ba a cikin komai wasu malamai kuma suka ce su ne waɗanda Allah da wanzuki ya faɗa game da su wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim to shi kenan sai wasu daga cikin mutanen Madina suke cewa to waɗannan kam tunda Allah ya ce imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya karɓi tubansu lallai sun hallaka idan har wata aya ba ta sauka ta karɓi uzurinsu ba to ana nan shi ne har ayoyin da ke can gaba suka sauka wa ala salatu lillahi kullu shi sai Allah ya karɓi uzurinsu su ba Allah ya ce wa akharuna atrafu bi dhunubihim akwai kuma wasu daga cikin mutanen Madina waɗanda suke furuci da laifukansu na saɓawa waɗannan da suke da kuma zaman gida da suka yi alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun tafi wurin yaƙi to waɗannan mutane yadda lamarin su yake shine khalaqu amalan salihan sun cuɗanya aiki mai kyau shine jihari da suka raka Annabi sallallahu alaihi wasallam tun can farko kafin wannan ranar wasu malamai kuma suka ce amalan salihan din nan shine furshi da suka yi da zunubinsu suka tabbatar cewa su masu laifi ne domin ka yarda cewa kai mai laifi ne wannan din ma alama ce ta cewa akwai alamar nagarta tare da kai wa akhar sayyi'an sannan kuma ɗaya aikin nasu mummuna ne huwa takallufuhum shine zaman su na gida da suka yi ba tare da sun je yaki ba Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim da sannu Allah zai karɓi tubansu innallaha ghafurur rahim sannan dai cewa shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinƙai to wannan ayar kuma ta gaba ita ma dai ta saukanni tana magana akan shi Abu Lubaba din da shi da wasu jama'a waɗanda suka daure kansu din a cikin masallaci yayin da labari ya same su game da abinda Allah ya faɗa game da waɗanda ba su raka Annabi sallallahu alaihi wasallam wurin yaki ba waɗanda Allah ya ce wadu bi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun Allah ya jefa su cikin jama'ar munafikai to shine abin ya dame su to dan haka suka rantsuwa cewa babu mai kunce su in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayin da wannan aya ta sauka Allah ya ce mishi khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha ya rasulullahi ka karba daga cikin dukiyoyin su sadaqatan wata sadaqa shine kamar zakka da kuma sadaqa wacce mutum ya bayar irin ta yau da kullum tudahhiruhum wannan karbar da zaka yi zaka tsarkake su ne ta dalilin karbar wannan zakkar ko kuma sarka daga gare su wato zakihin biya kuma zaka tsarkake su har ila wato tsarkin na zahiri kenan da na badi ai zaka tsarkake su min zunubihim daga zunuban su dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi sulusun dukiyoyin su kowane daga cikin su sai ya raba dukiyar shi kashi uku sai ya kawo kashi daya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karba din nan take kuma sai ya bada ita matsayin sadaka da mata zama tsarkakewa gare su game da zunuban da suka aikata wa salli alaihim Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai musu addu'a ya rasulullahi ai ud'u lahum kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum ko kuma inna salawatika kamar yadda Imam al-Warshu yake karantawa riwayar Imam Nafi inna salataka sakanun lahum ai addu'ar ka gare su rahama ce gare su ko kuma addu'ar ka da ma'ani na tun wato nutsuwa ce gare su ta dalilin cewa Allah ya karɓi tuban su wallahu sami'un ai Allah mai ji ne game da abin da kake roƙa musu alimun kuma masani ne game da manufar da ke zukatun su yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar shiga sahabbai radhiyallahu alaihim ba karamar rabauta bace domin duk wanda ya rabauta da samun addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya saba mun karanta dai a kusa nan a cikin jerin karatukan mu mun ji tarihin sirna Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a cewa Allah ya maka albarka cikin abin da ka bayar kuma Allah ya maka albarka cikin abin da ka rage wa iyalanka sai gashi dukiya sai da ta cika gidansa ya rasa yadda zai yi ma da dukiyar in yi kyautar ya kyautar ya kyautar in ta tashi dawa kuma sai ta ninka da fiye da sau goma wata rana Nana Aisha tana zaune taga tun safe raƙuma ke wucewa suna shiga garin Madina tun safe ake wucewa da laftar raƙuma ana ta wucewa da raƙuma har bayan la'asar fa raƙuma ba su ne shigowa ba yar tambaya wai wannan raƙuman baki aka yi ne a gari ko kuma yayi faru sai aka ce mata ai fataken Abdurrahman ibn Auf ne suka fara dawowa daga wani waje ne tura su to shine fa sai ta kira shi ta ce mishi yanzu ya za ka yi da wannan dukiya abin ya maka yawa ta mishi wa'azi shi sai ya fita ya ce a datsi daga yanzu iya waɗanda suka shigo ciki shi kenan amma wanda ba su shigo ba kansu shigo tsaya iya wanda ba su shigo ɗin ba ya ce gaba ɗaya ya ba da abin da ke kansu da raƙumin da abin da ke kansu ya bayar sadaka gaba ɗaya da aka kirga su ya ga guda 600 ne waɗanda ba su shigo ɗin ba guda 600 ne bayan la'asar litfa kuma tun safe suke wucewa wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya mata ne da ni kuma ina tsoron ga ina da yar dukiya kamar ba wanda zai gaji ni Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi addu'a wannan bawan Allah da ya biye mutu ba sai da ya ga dan cikin sa sai da ya ga mutum 80 maza zalla duk sanda matarsa ta samu ciki namiji za ta haifa duk wacce ta samu ciki namiji za ta haifa an tagwaye ne ma dai sai ga du maza ne in yan uku ne ma dai sai ga du maza ne sai da ya tara ƴaƴa 80 ƴaƴa maza kafin ya bar duniya akwai wata mata ana ce mata Ummu Malik takan kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam haka narkakken mai irin wanda za a yi amfani da shi a gida to tunda ta kawo wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata addu'a ya ce Allah ya mata albarka da ta koma gida da wannan abin da take kawo man a ciki domin su a sannan din ba kwalabe ne da su ba salka ce haka kamar jaka ce ta fata mai kamar siffar kwalba din to amma an zo hakan za a kiyaye abin da ke cikinta ta tsi ta aiki to ta gama tafi wannan sarkata da sai ta aje ta a gida shikenan kawai sai ta lura duk sanda ƴaƴanta akai abinci suna buƙatar mai sannan sun ce umma zuba mana mai tana daukowa wannan jakar suka waje ta tsindim da mai sai ai ta amfani da shi idan an ga kamar ya ƙare sai a mayar a aji gobe ma an gama abinci da yara sun ce umma zuba mana mai tana daukowa nan ma sai ta ji mai a ciki kullum haka wata da watanni rannan kasan dan adam Allah ya halicce shi da gaggawa rannan kawai sai ta ce bar dai ta tatse gaba dai ta ga menene ne a cikin jakan nan abu ya ke ƙare tana tatsuwa shikenan sai ta dawo sai ta ga abu kuma shikenan ya tsaya sai da su ce ya rasulullahi ai jakan nan tun ran da na kawo maka mai kamun addu'a shikenan mai sai zama baya ƙarewa a cikin ta yau wata kaza kenan muna shi daga wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ina ma da baki tatse ba da ya ishe ki har iya rayuwarki ƙwarai da gaske ɗan adam Allah ya yi shi da gaggawa wani mutum shi kuma wato irin mutanen nan ne masu warin jiki gudun shi ma ake yi da ya zo neman aure sai ga matar tana gudun shi danginta ma suna gudun shi saboda warin jiki shi da ya shigo waje sai ga ana daddarewa saboda jikin shi wari yake yi sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaji matsalar da ke damuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce matso kusa da ya matso kusa sai ya ce cire mayafin da ke jikinka sai ya cire annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannayensa masu albarka ya shafa jikin shi ya shafa cikinsa ya shafa bayansa sannan mayafin nasa da ke jikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yafa a jikinsa mai albarka sannan sai ya mayar sake yafa mai to bawan Allah nan ne sai da ya auri mata hudu daban-daban kyawawa kuma sai da ya zamto matan nashi gasa suke yi wajen sayan turare kala-kala kowace ta sayo wancan turare in ta ji labarin wancan turare mai kamshi ne ta sayo amma duka in kowace in ta shafa turarenta sai ta ji kamshin da ke jikin mijin nata ya fi nata saboda ya samu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam jirna Abu Hurairah radiyallahu anhu ya zo da ɗan dabinansa haka ɗan karan bai fi cikin tafin hannu ɗaya ba ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da dabinan a cikin yar wata jaka ya ce ya rasulullahi ga dabino na yi min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa mai albarka a cikin jakar dabino nan ya dan tattaba shi haka da hannunsa sannan ya cire hannun ya ba wa Abu Hurairah ya ce gashi nan amma kar ka yadda ka juye ya ce to ya rasulullahi sai na Abu Hurairah dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana cin dabino nan dabino bai kare ba kuma zaman shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekara uku ne sai na Abubakar ya karba yi shekara biyu da rabi sai na Abu Hurairah kullum dabinon nan shine abincinsa dabino bai kare ba sai na Umar radiyallahu anhu ya karba shi ma yi shekara ina ji shekara takwas yayi shi ma dai dabino bai kare ba sai na Usman ya karba sai dai shekara 12 dabino bai kare ba sai na Abu Hurairah ya ce tunda nake a duniya musibu uku ne kashal suka taba samu na mafiya girma ya ce musibar farko kuma mafi girma ita ce rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musiba ta biyu kuma mutuwar sayyidina Usman musiba ta uku kuma shine faduwar wannan jakar lokacin da aka zo a gaya aka ce ai an kashe sayyidina Usman an shahadantar da shi saboda kidimewa sai wannan jakar yana kan doki ko raƙumi sai jakar ta tsubuce ta fadi bai sani ba amma ya ce daga wannan jakar ya yi sadaka da buhun dabino ya fi buhu 50 kana jin in ban manta ma a ruwaya cewa ya buhu 80 jakar tana nan fa ir kankanuwa ce bata buka sa a arjihu ba amma idan ya aje buhu a gaban sa sai ya sanya tafin hannunsa a cikin jakar sai ya ciko tafin hannunsa sai ya zuba a wannan buhu ya sake mayarwa ya ciko tafin hannunsa ya zuba a buhun da haka sai buhu ya cika jakar tana nan ir kankanuwa yar haka amma ta cika buhu saboda abin kawai daga rabbul izzati yake zuwa kaga duka wannan albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyida ummu sulaim bintu milhan radiyallahu anha wace ta auri abu dalha wace ita sadakin auranta shine musulunci sahabbai suka ce tunda muke ba mu taba sanin wani sadaki wanda girman shi da darajar shi kai kamar sadakin auren ummu sulaim ba da wata sadakin ta shine musulunci Abu Dalha ya zo yana son ta da aure ya ce to ai kai mushriki ne ni kuma musulma ce amma kai ba irin mutumin da mace za ta ki ta aure shi bane wannan dai ita ce matsalar sai ce to yanzu idan na musulunta zaki aure ni tace eh kware kuwa da yaje musulunta shikenan sai tace to sai ce to nawa zan baki ya zama shine sadakina da sadakin ki kai sai tace a ai ni shigarka musulunci shine sadakin shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura musu aure to ba dade ba sai ta samu juna biyu ta haifi wani yaro uban yana matukar san shi rannan uban ya tafi fatauci kafin ya dawo yaro da ba shi da lafiya sai yaro ya rasu barka ji misalin irin yadda matan sahabbai suke ba irin matan yanzu ba sai da kira dukkan matan gidan da makwabta tace to gashi mijina baya nan kuma yaro ya rasu alfano da nake so ku yi min kada wani ya yadda ya nuna wa mijina cewa an yi rasuwa a gidan nan idan ya shigo gida kar ku yadda ku nuna mar alamar cewa akwai rasuwa da aka yi a gidan nan kar ku ba shi labari ku bari ni da kaina na gaya mar Abu Talha ya dawo kafin ya dawo dama ta caba ado kuma ta yi mishi girki irin girkin da ya fi so da ya zo ta kawo mar abinci ya ci ya koshi ya sha abin sha ya koshi sosai ya tambaye ta yaya yaro da ba shi da lafiya ta ce ai yaro ya samu nutsuwar ma da bai taba samun irin ta ba ya ce alhamdulillah shikenan kasancewa ta yi ado wani har ya ja hankalinsa har ya kusance ta shikenan sai bayan an gama komai can wajen asuba sai ta ce mishi ni kuwa ina da tambaya ya ce mece ce tambayarki sai ta ce a ce yanzu wasu mutane su ba wa wasu mutane aron wani kaya nasu shi ya kamata idan sun zo za su karɓa a hana su sai ta ce a in dai aka hana su ba a yi kirki ba ba a kyauta ba sai ta ce to ɗanka dai wane aro ne Allah ya ba mu kuma ya karɓa abinsa saboda haka ka yi haƙuri ka maida lamarinka zuwa ga Allah sai ce yanzu kin san yaron ya rasu amma kika yi wannan ado kika yi min girki aka yi kaza aka yi kaza ya ce to wallahi sai na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ji abin da matata ta yi yau Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a arrasumul laila shin kun kusanci juna a wannan daren sai ya ce eh kwarai kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah ya sa muku albarka a wannan daren naku kaga wannan addu'ar duka har rufa nawa ne ma ba su rufa goma ba kalmomi uku to wannan baiwar Allah ashe ku a wannan daren Allah ya bata rabo bayan wata tara sai ta haifi yaro da aka haife shi dama tana wankan shi dubai da suke nema wa 'ya'yansu albarka tana gama wanke shi ta yanke mar cibiya sai ta kira yayansa Anas dan Malik ta ce ga wannan jaririn ka kai shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda wata mata a gidan nan ko a makwabta ta bashi nonanta so nake zama yawun bakin manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da zai shiga cikin wannan yara aka kai shi tare da dan wani dabino haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ya tattauna dabino nan ya goga mar a dasashin sa sannan sun ya mishi suna Abdullahi mai ruwayar hadisin yace wannan yaron Abdullahi din sai da ya haifi ƴaƴa tara gaba ɗayan su mahaddata alqur'ani dukkanin su babu wanda bai haddace alqur'ani ba saboda me saboda albarkacin hidimar da kakar su ta yi da kuma addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam take idan yayi wa mutum addu'a sai addu'a ta bi shi ta bi ƴaƴansa da ƴaƴansa ma to irin waɗannan misalan suna nan da yawa ba za su kirgu ba haka nan ko da addu'a ce irin ta karin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin mutum sai ta bi shi akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya bidade da idan da sallah ba haka kamar akwai gashin buzu ya dan makari haka a goshinsa sai wani bawan Allah ya sa hannu ya cire masa yana cirewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jammalakallahu Allah ya dan ka Allah ya kirta halittarka to wannan bawan Allah lokacin da aka yi haka yana matashi kamar dan shekara 15 sai da ya shekara wajen 80 da wani abu an yi jikanu amma babu farfara babu alamarta fatar jikin shi rangada dau irin ta samari haƙorin shi ko kwaya ɗaya bai faɗi ba kansa kuma babu farfara ko kwaya ɗaya saboda wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce jammalakallahu haka nan an samu sayyidina Muawiya radiyallahu anhu shi kuma wato wata rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullahi dan Abbas ka je ka kira min Muawiya sai ya je ya dawo ya ce ya rasulullahi abinci yake ci da aka dan jima sai ya sake komawa ya ce sai ya sake ce mashi je ka kira min Muawiya da ya je har ila yau sai ya dawo ya ce ya rasulullahi abinci yake ci sai da aka yi sau uku shi kuma Abdullahi dan Abbas ba ce mashi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranka ba kawai ya leka ya gaishe yana cin abinci sai ya dawo shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la shabba Allahu batnahu kada Allah ya kosar da cikinsa dan sai namu Muawiya wannan addu'a sai ta bi shi kaga dai ba tsine mishi akai ba ba addu'a ce ta tsinuwa ba kuma ba addu'a ce ta sa albarka ba kamar karin magana ne hakan kaga mutum yana yawan cin abinci sai ce la shabba Allahu batnahu to sai namu Muawiya daga baya yace akan gasa rago tikeken rago fa kamar guda biyu ko uku a zare mar kasusuwan a ajiye mar wuka a gabansa yana yanka yana ci yana yanka yana ci yace wallahi sai dai kawai hakora na su gaji amma ba koshi nake ba eh to aka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam take to shi yasa anan Allah ya ce inna salawatika tukannul lahum ai addu'arka nutsuwa ce gare su wallahu samiun Allah mai ji ne game da abin da kake roƙa musu alimun kuma masani ne game da halayensu alam ya alamu shin ba su sani bane anna Allahu yaqbalu tawbata an ibadihi cewa Allah shi ke karɓar tuba ga bayinsa wa ya'khudhu sadaqati kuma Allah shi ne mai karɓar sadaqoki da suke bayarwa wa anna Allahu at-tawwabur rahim kuma cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne mai karɓar tuba ala ibadihi bisa bayinsa bi qabulu tawbatihim ta hanyar karɓar tubansu ar-rahim kuma shine mai yin rahama gare su malamai suka ce ubangiji ya faɗi wannan ne domin kwadaitar da mutane zuwa ga tuba da kuma yin sadakoki yan uwa yawan yin sadaka yana daga cikin hanyar da mutum zai bi wajen samun gafarar zunubai domin ita sadaka tana toshewa mutum kofofi na bala'i sama da guda 70 duk sadaka yi sadaka sau daya tana toshe maka kofofin bala'i manyan bala'o'i sama da guda 70 saboda haka lalle ne yan uwa mu yawaita yin sadaka sadaka hanya ce ta samun gafarar zunubai sadaka hanya ce ta samun wato afuwar ubangiji sadaka hanya ce ta samun albarkar rayuwa gaba daya sadaka hanya ce ta samun waraka daga dukkan cututtuka idan kana fama da wata larura ko da cuta wacce ka rasa maganin to ka yawaita sai yin sadaka Allah zai baka lafiya insha Allah an rawaito cewa al-Imam Sufyan al-Thawri yana da wani sahibin sa wanda shi kuma mai kuɗi ne to mutumin yana fama da wani ciwo a gwiwarsa ciwon kafa ne ya dame shi an yi maganin kafa ta kiwarkewa to shine ya je gawa al-Imam Sufyan al-Thawri sai ya ce mishi abin da zaka yi shine kai sadaka yace to wace irin sadaka kake ganin tafi yace ka gina rijiya mutumin nan sai ya je wani ƙauye inda suke wahalar ruwa yace ya gina musu rijiya ana ta jan wannan ruwa ana sha malam ai ba a daɗe da fara shan ruwan rijiyar nan ba sai Allah ya ba shi lafiya kafa ta warke sarai kamar ba taɓa yi ba saboda albarkacin wannan sadaka sannan akwai mutum wanda ban daɗe sosai da karanta labarin ba bai bi shekara biyu ba ina jin ko mutumin Morocco ne to kazan su yawanci kasashen da Faransa ta rere su yawanci suna da alaka sosai mai karfi da kasar Faransa komai ya dame su in magani ne Faransa in karatu ne Faransa komai dai Faransa to yayi magani a nan kasar Morocco ciwo ya ki warkewa sai ya tafi kasar Faransa da suka auna shi suka gano cewa ciwon daji ne ya kama dukkan kayan cikinsa hantarsa huhunsa zuciyarsa komai nashi ciwon dajin nan ya riga ya raka likitan nan sai ya ce mishi gaskiya ranka ya dade ba wani magani za mu iya baka duk maganin da za a baka da ka yi da Allah cutar ka za a yi iya dai yanzu abin da za mu maka shine za mu iya maka operation a jikin hantar ka in an yi wannan operation din wataƙila za ka iya samun wata shida nan gaba kafin ka bar duniya ya ce wata shida kadai ya ce yi wata shida ma in an maka aikin kuma aikin ya yi kyau kenan in aiki bai kyau ba wani ana cikin aikin ma rage halinsa yace to shi kenan yanzu ya za a yi shi to ka koma gida ka je ka sallama da iyalan ka yace to sai ya dawo gida wato garin su Morocco yazo domin yin sallama da iyalan sa zai ya mishi wannan aiki mai hatsari shikenan yazo to dab da wata Ramadan ne wata Ramadan na kamawa yana zuwa yana sayan nama wurin wani bawan Allah da yazo sayan naman nan sai ya lura da wata baiwar Allah duk sanda yazo sayan nama zai ganta ta zo tana tsintar kashi irin kasusuwa haka wanda in an sara nama za a kashi yayi tsalle a gefe to irin wannan take tsinta tana tarawa alida tana tafiya da shi a ranar sai hankalin shi ya kai kanta yace baiwar Allah me yake da wannan kashin tace wallahi bawan Allah bana san faɗa ka kyale ni kawai da ya matsa da shi tace mishi to gaskiya ina da marayu ne yata ta rasu kuma mijinta ma ya rasu ta bar min marayu guda uku kuma yanzu da Ramadan din nan ba su da abin da za su ci dan haka wannan kashin na tsuntsunta shi nake zuwa in je sai in tafasa musu shi da gishiri to in na je na samo gurasa ko da ajuji ne ko abola to sai in wanwanke sai in dumama musu wannan din suke tsomawa a cikin wannan ruwan roman wannan kashin suna ci da ya ji saboda tausayi sai da ya zubda hawaye sai ya ce to zo mu je da suka je wurin wannan mai sai da nama sai ce bawan Allah nawa ne kudin kilo guda na nama sai ce kaza ne sai ce to ga kudin na wata guda wannan baiwar Allah kullum za ta rika zuwa tana karba sai ce ki zo mu wuce suka je wurin mai gurasa baiwar Allah ki ku nawa ne a gidan tace mu kaza ne yace to gurasa kamar kwaya nawa za ta ishe ku yace guda kaza sai ya kawo kudin wannan adadin na kullum har na wata guda sai ba wa mai gurasa yace wannan baiwar Allah kullum za ta rika zuwa tana karawa yace to suka je wurin masu cefa ne ya saya mata kullum kayan cefa ne na kullum har na wata guda din nan sannan ya kawo wasu kudade masu yawan gaske ya bata yace wannan kuma ki je kira dan juyawa ko ki sa hannun jari a wani kamfanin dan ki samu abin da zaki rika rike kanki da ke da wayannan marayu bawan Allah tun a ranar saboda wannan farin cikin ganin cewa ya zama dalilin yayewar damuwar wannan baiwar Allah sai ya rika jin canji a rayuwarsa ya rika jin canji a zuciyarsa da harkokin shi na yau da kullum shikenan bayan ya gama yin sallama da iyalai sai ya koma kasar Faransa don a mishi aiki sai aka je za a mara x-ray na ƙarshe wanda daga shi sai aiki da baturen Faransan nan ya haska shi a na'ura sai ya ga komai nashi ya dawo kamar na yaro ɗan shekara 18 babu cuta babu alamarta ya warke sarai ta riƙa ta warkar da shi to me ya samu a yanzu ta riƙar ba ta yi mana irin wannan dalili ko shi ne mu a yanzu abin ba ma yin shi kamar da gaske mutum ne yanzu yana ɗauke da naira 10,000 a arjiwinsa sai a zo a ce taimakon masallaci fi sabilillahi sai ya leƙa ba zai ɗauko wajen 10,000 ba in ya tuna akwai 'yan wasu canji 500 200 100 sai ya ɗauko sai ya duba a tsakiyar akwai 'yan naira 50 ko 'yan 20 to a ciki 'yan 10,000 ma zai duba in dai akwai 'yan 10,000 to a ciki zai duba kai 'yan 10,000 ma in akwai sabi akwai tsofi to iya tsofin zai ɗebo in an yi sa akwai ɗebo ƙwaya 2 ko 3 tunda yana da 50,000 a rajiminsa sai ya ba wa Allah naira 30 a cikin 50,000 ka kuma ka sa rai wai wannan sadakar naira 30 din da ita zaka riski wayancan wanda suke raba dukiyar su raba kashi 2 ko kashi 3 su kyautar da rami kaga ina saboda Allah amfanin da irin amfanin da sadaka ke yi musu shi yasa mu ba za ta yi mana ba saboda ba da gaske muke yi ba mutum zai zo ya ce jama'a ina cikin wani hali a taimaka mun gashi da ka kalle shi daga kayan jikinsa ma kai in aka ce ka saye su naira 300 ma ba za ka saya ba saboda yana cikin wani hali din da gaskiya amma sai ka ce sai shi dan ya ce maka kyale shi da Allah yanzu haka ba ƙarya yake yi amma sai ka gaskata shedan kuma ka ƙaryata maganar Allah tunda shi Allah ya ce ka kyautata niyya ka bayar in kyautata niyya ka bayar ba ruwanka da shi wannan din ƙarya yake yi da gaskiya yake yi ladanka dai yana ga Allah faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ba wai hijira kadai ba dole ne wani aiki domin Allah da manzansa to ladan wannan aikin yana ga Allah da manzansa to shikenan sai ka gaskata sheidan da yake ga maka zuciyarka cewa yanzu kai in ka bashi kuma an anjima kuma kaifa in kana da 700 arjiwanka kana niyyar zaka ba da 500 din tunda magana shi ta neman arjanna sai shi da yace kai ka bashi 500 bashi 500 ta isa shikenan sai ka gaskata sheidan sai ka kawo irka dan din sai ka bayar wannan ma har mai karfin imani kenan dan wallahi yanzu ina jin komandan yan agaji yana nan ko malam Musa to duk girman masallacin nan ba sani nayi ba tunda ban taba magana da shi ba gashi nan amma ina tabbatar muku da cewa masu sadakar 200 ran juma'a ba su da yawa malam Musa haka ne malam Musa eh za a samu mutum 30 to ka ji ba masallacin da sama da mutum 5000 suke sallawa ne 5000 ma amma ba mutum 20 masu rika naira 200 saboda Allah mu musamman mu Hausa Fulani yanayin halayyar mu tayo da kullu in rike tawayar mu Allah ya ba mu sani da kuma san mu ji wani abu zancen Allah zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge mu sai matsalar mu shine aiki da abin shine yake mana wahala yanzu ba barbare wala da mu ayi hakuri ba dan ni ji kamar ibari wani ba barbare yanzu in ya saka addu'a malamai sun sani da yan uwana almajirai musamman wanda suka taba zama a kasar bari in saka addu'a ba barbare sai ya kawo a irin kudi na yanzu barbare zai iya kawo maka kamar naira 10,000 ko ya kawo 20,000 ya ce da Allah ka sauke mana alqur'ani a yayin da in bahaushe ne ko ba fulatani afwan 3,000 zai baka kamar sai yake ka sauke mana alqur'ani mana Abubakar ai haka ne ko zo da haka Fulani dan uwanku ma ya ce haka ne haka halin ku yake yau wato to sai mu gyara gaskiya yau mu gyara in za ka yi wa Allah kai mishi da gaske ka nuna mar kana so Allah ya yi maka in kai wa Allah sai Allah ya maka idan kai da gaske sai Allah ya maka fiye da haka to amma matsalar mu shine muna so ne amma ba ma nuna cewa muna so akwai buƙatar lalle mu gyara musamman abin da ya shafi taimakon marayu taimakon gajiyayyu abin takeici abin yana ban takeici shi yasa nake yawan magana akai yawaitar masu bara a cikin mu za ga wani mabarashi za ga makaho ne daga shi sai matarsa kadai ba shi da dako daya amma duk unguwar an rasa mai ba shi abinci yau da kullum sai ya fito yayi bara dole kuma saboda Allah yanzu yan wannan unguwar kuna da wata bukata a gurin Allah kwasare cewa Allah zai tausaya muku ya biya muku wannan bukatar alhali ga dan uwanku musulmi wani ma kuna da hadin zumunta da shi wani ma makwabcinku ne shi amma ba za ku taimake shi ba to irin wayannan abubuwan ya kamata gaskiya mu gyara idan mun gyara Allah zai gyara mana lalle hakika duk sadaka hanya ce ta samun karbar tuba kuma hanya ce ta samun rahamar ubangiji Allah ya ce wa qul imalu ka ga musu ya rasulullahi imalu ku aikata duk abin da kuka ga dama fasayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannan Allah zai bayyanar da ayyukan ku kuma manzon shi da kuma mu'minai za su gani wasa turaduna bil ba's da ku da sannan za a mayar da ku ta hanyar tashi a ran alkiyama ila alimul ghaibi wa shahar zuwa ga masanin abin da ke koyi da kuma abin da ke fili ai Allah shine Allah kenan fa yunabbiukum sai ba ku labari bima kuntum ta'maluna game da abin da ku kasance kuna aikatawa yujazikum bi ai sai sakanta muku da abin da kuke aikatawa din wa akharuna murjamuna li amri llahi to haka nan akwai kuma wasu daban minal mutakallifin daga cikin masu sabawa masu zaman gida wadanda ba su zuwa wurin yaki wadanda suke jinkirin tuba li amri llahi saboda umarnin Allah fiye mu a cikin su bima ya shawo da abin da ya su in ma yu'azzibum ko dai Allah ya musu azaba yumi an yumi ta wambila ta wabata shine ya kashe su ba tare da sun yi tuba kuma Allah ya karba ba wai ma ya tuba alai ko kuma in Allah ya so sai ya karbi tuban su wallahu alimun san dai cewa Allah masani ne bi kalbi game da halittarsa hakimun kuma mai hikima ne fi sunni a cikin aikin sabihim gare su sune mutanen nan guda uku aratu na badu wadanda labarin zai zo nan gaba sune miraratu bin rabi'i radiyallahu anhu da ka'ab bin malik radiyallahu anhu da kuma hilal bin umayya radiyallahu anhum wadanda takallafu kaslan wa mailan ila ad-di'ati waɗanda suka zauna zaman gida ba tare da muna furci a zukatansu basiri tsabar kasala da kuma karkatuwa zuwa ga jin dadi na duniya la nifaqin ba dan muna furci ba walam yatadru ila annabi sallallahu alaihi wasallam bazo sun yi uzuri na ƙarya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gairihim kamar wasu su wadanda su kuma munafikai ne suka suna yin uzurin ƙarya suna yin ranzar ƙarya fa amri 50 laila annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsaya da al'amarin su dan kwana 50 mutane suka kaurace musu ba a magana da su ba a wata hulɗa da su hatta matayen su ma daga ƙarshe aka ce su kaurace musu to bayan kwana 10 da kauracewar matayen su kuma sai Allah ya karɓi tuban su shine Allah ya saukar da ayoyin da zamu karanta can gaba hatta na zalatta mutu ma sai da tuban su ya sauka wa minhum daga cikin su akwai allazina takhadhu masjidan dirara
الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لمسجد نسس على التقوي من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
ونقوم إمام نافيو أجرائش كما رواية إمام ورشو إلى كرنسا الذين اتخذوا kuma yayin da Imam Hafsu a tashi riwayar Hafsu ibn Abi Najib a tashi riwayar yana karanta wallazina takhadhu eh kamar yadda a can a tariqu ma muna da wannan bambanci tsakanin wasu da Hafsu mu muna karanta tariqu ila magfirati Hafsu kuma suna karanta wasariqu ila magfirati da ƙarin waw a farko Allah ya ce allazina takhadhu masjidan diraran wa kufran sune wadannan da suka riki wani masallaci diraran domin kishiyantar masallacin Quba wanda aka gina shi a ƙarƙashin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kufran kuma domin kafirci da annahum banahu bi amri abi amir ar-rahib da wasu sun gina shi ne da umarnin wani babban munafiki kuma kafiri shine abu amir ar-rahib wanda da can ya ce yana bin addinin nasara ne ya kuna maqilan lahu domin ya zama mafaka ne gare shi daga dumu fihi manya a ci min indihi duk wanda zai taho daga wurin shi ya taho garin madina sai ya zama wannan shi ne madafatar shi shi ne mafakarsa wa kana zahaba liya a ciya bijinodin min ƙasara domin shi ya tafi ne ya bar garin madina ya tafi domin ya je ƙasar rum ya taho da sojoji daga wurin ƙaisar sarkin rum likitalin nabi sallallahu alaihi wasallam wai domin a zuwa yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kuwa shi ne abu amir ar-rahib dinnan shi ne mahaifin sayyidina hanzalatu gasirin mala'ika dan shi hanzalatu yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi shahada a ranar yaƙin uhud dan nashi mai cikakken imani ne domin shi bayan ya mutu ma mala'iku ne suka yi mar wankan gawa wanda labarinsa yana ishara zuwa ga irin yadda sahabbai suke da ƙarfin imani abin da ya faru shine yayi sabon aure ne ya tare da matar kenan a ran da ya tare da matar da safi an waye gari ya kusanci iyalinsa sai ya ji ana shelar cewa a fito a tafi yaki a fito a amsa umarnin Allah da manzansa a tafi yaki da janabar ma tare da shi bai tsaya yayi wanka ba haka ya fita ya je kuwa wurin jihadi yayi kokari ya kashe kafirai shi ma kafirai suka shahadantar da shi bayan an gama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli inda yake kwance sai ya kau da kai sai yake cewa sahabbai wannan fa mala'iku ne suke wankan shi in an koma gida a tambaye matar shi a ji ya labarin sa yake da aka koma gida ko ana tambaye da sirri cewa ai san da ya fita zuwa jihadin da janaba tare da shi to ana nan kuwa ba a fi kwana 20 ba ko 30 lokacin da al'adarta da yayi sai bata ga al'ada ba dama sai take gaya wa mutanen ta cewa lalle fa ita tana dauke da juna bayan wata tara ku sai ta haifi yaro shi ne aka sa mishi Abdullahi gwarzo ne jarimi Abdullahi ibn Hajar al-Ghassin a kawo shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ya sanya shi suna Abdullahi wani jarimi ne a zamanin sa shi ma to shi Hanzalatu da aka zo daukar gawar shi ma a filin yaki sai aka ji shi sharkab da ruwa shi wanda mala'iku suka wanka din gashi ma filin Badar a filin Uhud guri ne da babu rijiya a sannan amma sai aka ji shi sharkab da ruwa tabbacin gaskata maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to shi wannan Amiru dinnan Amiru Ar-Rayf shine mahaifin Hanzalatu kaga Allah kenan ya kurjul hayyan min al-mayyit yana fitar da rayayye daga cikin matacci Abu Amir dinnan Ar-Rayf ya kasance da kafin zuwan addinin musulunci zamanin jahiliya ya shiga addinin Nasara wato Kiristanci a matsayin shi na Balarabi har ya zama irin rahibin nan wato mutanen da ke kebanta kansu suna titayin ibada to yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so garin Madina sai Abu Amir ya zo gare shi ya ce wannan wani irin addini ne ka zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jitu bil hanifiyya dini Ibrahim na zo da addini mai sauki addinin Annabi Ibrahim sai Abu Amir ya ce fa ana alaiha ai ni ma akan addinin Annabi Ibrahim din nake sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi innaka lasta alaiha ai kai ba akan addinin Annabi Ibrahim kake ba shi Abu Amir da yake bashi da kunya sai ya ce bala ai akai nake hai ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kai ka zo da wani abu a cikin wannan addinin na Annabi Ibrahim abin da babu shi a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi a ni ba aikata haka ba bar dai ni na zo da addinin nan bai ba'a naqiya na zo da shi farisal tsabtacci Abu Amir sai ya ce sai ya addu'a irin ta Abu Jahal yace amata Allahul kadhiba minna daridan ghariban wahidan tsakanin ni da kai duk wanda yake fadar abin da ba haka ba to Allah ya kashe shi yana korarre yana bako kuma yana makadaici wani yana ganin bakar addu'a yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan kusa ga addu'a ta fada kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi amin amin daga nan shi ne da ana ce mishi Abu Amir Ar-Rahib sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi Abu Amir Al-Fasiq yayin da ranar yakin Uhud ta yi Abu Amir Al-Fasiq sai ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam la ajru qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahu ai babu wasu mutane da zan samu da za su fito domin su yaƙe ka face sai na shiga cikin su an yaƙe ka tare da ni to me gushe ba dai yana irin wannan abubuwan nashi na rashin mutunci har zuwa ranar yakin Hunain to yayin da ranar yakin Hunain ta yi yaga an rushe rundunar kafirai ta Hawazinu shikenan Abu Amir sai fidda tsammani cewa zai samu nasara akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda tsammani gaba daya dan haka sai ya fita ya gudu daga kasar Madina gaba daya da kasar Makka ya gudu zuwa Sham sai ya aiko zuwa ga munafikan garin Madina yace ku tanadi wani wuri ko ku tanadi kayan yaki ku gina min masallaci domin ni na tafi ne zan tafi zuwa ga Kaisar sarkin daular Rum kuma zan je in ce ya bani runduna daga kasar Rum domin mu zo mu fitar da Annabi Muhammadu da sahabban shi daga wannan gari namu na Madina to shine sai wayannan munafikai su kuma sai suka gina wannan masallaci wanda ake kira shi Masjidul Dirar suna nan suka fara kokarin raba jama'ar Annabi alaihi salatu wassalam ta hanyar raba masallaci suka gina wannan masallaci da ake kira shi Masjidul Dirar suka gina shi a gefen masallacin Quba masallacin Quba kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya aka gina shi tare da umarninsa kuma shine masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan zo duk ranar Alhamis ya zo ziyarce shi bayan da suka gama gina wannan masallaci nasu sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi muna so ka zo kai sallah a wannan masallaci namu to a lokacin nan yana shirin tafiya yakin Tabuk Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu me da kamar ya tambaye su dalilin ginawar sai su ce ai mun gina shi ne saboda yanayin dare kuma saboda mabukata da kuma waɗanda jikin su yayi nauyi idan ba za su iya zuwa masallacin ga ko kuma masallacin Quba ba sai su yi sallah a nan din to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai inni ala janahi safar ni ina kan tufikin tafiya ne yanzu haka walau qadimna insha Allah ataynakum fasallayna fihi idan muka dawo daga wannan tafiyar tamu to zamu zo gare ku sai mu salla a cikin sa to yayin da suka juya daga yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo daga yakin Tabuka yana hanyar dawowa sai ya sauka a wani waje da ake kiran shi Zu'awani to yana wannan wajen dab da garin Madina ne sai ga munafikai sun zo gare shi suna neman cewa ya zo wannan masallacin domin ya bude musu shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo mishi rigarsa domin ya sanya ya je gare su to ana cikin wannan yanayin ne sai wannan aya ta sauka sai mala'ika Jibrilu ya bashi labarin wannan masallacin cewa masallacin da aka gina shi ba bisa tsoron Allah ba masallacin da aka gina shi domin ya zama kishiya ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Quba kuma mala'ika Jibrilu ya gaya mishi dukkan shirye-shiryen da suke da su da wancan Abu Amir Al-Fasik to nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wasu daga cikin sahabban shi akwai Maliku akwai ba Maliku ibn Dakhsham radiyallahu anhu akwai kuma Ma'anu ibn Adiyyin akwai Amir ibn Sakan akwai kuma Wahashi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su ya ce musu ku tafi zuwa ga wancan masallacin idan kun je idan kun je ku rushe shi sannan ku kone wajen shikenan suka fita suna ba sauri suka zo unguwar Banu Salim ibn Auf su wayannan mutane su wayannan yan unguwar Amir mutanen unguwar Salim ibn Auf yan uwan shi Malik ibn Dakhsham din to Malik sai ya ce musu ku tsamaye ni zan fito zuwa gare ku tare da wuta shi gina ya shiga gidansa in dosa na wutar ya zo da ita shi ne aka ji aka kone wannan masallaci aka rushe shi wayannan munafikan a lokacin nan suna ciki suna zazzaune to ganin an fara rushe shi ne suka fita a guje to da bayan an gama rushe shi shikenan aka maida wajen ya zama bola na ake jefa kowace irin mushi na ake zubar da shara da sauransu to shi ne nan Allah yake faɗar ayyukansu da kuma kamanninsu Allah ce su ne waɗannan suka gina wani masallaci domin ya zama kishiya ga masallacin Quba wa kufran kuma domin kafirci kafircewa Allah da manzansa na sun gina shi ne ba bisa umarnin Allah da manzansa ba sai umarnin wani fasiki Abu Amir wa tafriqan bainal mu'minin kuma domin ya zama domin raba kawuna tsakanin mu'minai waɗanda za su yi sallah a cikin masallacin Quba sai ya zama suna rabu kashi biyu kenan wasu suna wannan masallacin wasu suna masallacin Quba wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kuma domin ya zama wato wata madakata ne ga duk ga wannan wanda ya yaki Allah da manzansa tun can farko ai qabla bina'i tun kafin a gina sa tun kafin a gina shi huwa Abu Amir almazkur shine wannan Abu Amir da aka ambata a baya wa la ya'rifun kuma wallahi za su rinka rantsuwa gare ka ya rasulullahi in aradna illa alhusna ai ba mun nufi kuma mun da gina wannan masallacin illa alhusna fa ce domin kyautatawa domin kyakkyawar niyya min arqi bil miskin domin tausasawa ga miskinai fil maqri a lokacin da ake ruwan sama wal harri da kuma lokacin da ake tsananin zafin rana wa tausiyar domin kuma yalwatawa al muslimina ga musulmai wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ya san cewa wayannan munafiqai dinnan abin da suke faɗa din ƙarya suke yi fi zalika a cikin wannan wa kanu sa'al annabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi sun zo ce sun umar sun roki annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya salla a cikin wannan masallacin nasu fa nazala sai wannan ayata sauka Allah ya ce mishi la taqum fihi abadan ya rasulullahi kada kai salla a cikin wannan masallaci nasu har abada dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura wasu jama'a hadamu sai suka rushe shi wa harraqu kuma suka kone shi suka maida gurin ya zama bola ana jefar da mushin dabbobi da sauran abubuwa da shara a wurin Allah ya ce la masjidun usida ala taqwa wallahi lalle masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah min awwal yawmin tun farkon rana da aka gina shi a haƙu an ta kuma fi shi ya mutun canta da ka tsaya a cikin shi shine masallacin Quba shi ya mutun canta kai sallah a cikin shi wato masallacin Quba kenan kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa saboda me saboda fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu saboda a cikin shi akwai wasu mazaje waɗanda suke so su rika tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana bada lada ga mutane masu son zama cikin tsarki ai yusiba mu Allah yana bada lada gare su wa fi idgamu ta'i fil asli a cikin akwai shigar da ta'un a cikin da'u ainihin kalmar da take mutahhiri ne to amma sai aka mai shi mutahhiri ne saboda hikima ta alqur'ani kuma Ibn Khuzaimah ya rawaito hadisi a cikin sahihin sa ta hanyar Uwaimir ibn Sa'idata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gare su a masallacin Quba sai ya ce musu inna Allah ta'ala qad ahsana alaikum as-sana fi tahur fi isati masjidikum fama hadha at-tahur alladhi tatahharuna bihi yace Allah ya kyautata yabo gare ku cikin game da tsarki da kuke yi cikin kissar masallacin nan naku shin menene irin tsarkin da kuke yi yanzu ce ayya rasulullahi ma na alamu sham illa annahu kana najiran min al-yahud musan kuma musu ji muna da wasu makwabta ne daga cikin yahudawa wa kanu yaghsiluna adbarahum min al-ba'id sun kasance idan sun yi ba haya bayan sun share abin daga gare su suna kuma sanya ruwa su wanke jikin su dashi fa gasalna kama gasalu kuma sai muke wanke jikin mu kamar yadda su ma suke yi a cikin wani hadisin kuma wanda Imam al-Bazzar ya rawaito cewa suka yi natba'ul hijarata bil ma'i ai bayan mun yi tsarki da duwa da duwar wasu ko da bogi mukan bi bayan shi kuma da ruwa mu wanke jikin mu fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu huwa zaka fa alaikum ai wannan ne dalilin da Allah ya yabe ku game da tsarkin da kuke yi lalle ne ku zama kun dawamu wannan wato ku dimanci yin haka Allah yana son masu yin wannan kuma malamai suka ce anan ana nufin tsarkin kala biyu ne akwai tsarki na zahiri akwai kuma tsarki na batini tsarki na zahiri shine irin sa alura su wankan janaba da kuma tsarki irin tsarkin bahaya tsarkin bawali da dai sauransu to duk wannan tsarki ne Allah yana son bayin sa masu yin irin wannan to amma kuma tsarki na batini shine abin da yafi wato tsarki kenan na zuciya mutum ya zama ya tsaftace zuciyar shi daga riya ya tsaftace daga shirka ya tsaftace daga canfi ya tsaftace daga girman kai sannan kuma ya samu tsaftatuwa daga irin su ƙarya munafurci hasada da sauransu da irin su girman kai da sauransu to duka wannan halayen su ne masu bakanta ko kuma kazanta badin dan adam to shi yasa wato musulmi yafi wanda ba shi ba duk wanda ba musulmi ba zaka tarar wai ba shi da wannan tsarkin na zahiri wato tsarkin janaba tsarkin bahaya tsarkin fitsari duk ba shi da su yanzu bature duk tsaftar nan ta bature da kuke gani to ruwan kashin sa yake sha saboda bature yanzu nan a cikin bathroom din shi zaka tarar ga shadda nan sannan kuma ga komi na wanka zai je ya yi bahaya a shaddar amma toilet paper ne a gefe sai ya dauko ya katse ya katse shikenan kuma a hakan sai kuma ya je ya shiga komin wanka sai ya yi wanka wannan ruwan kuma da ya yi wankan da shi zai gangare kuma sai ya koma sai a je a yi recycling din shi za a je a sa mishi wasu chemicals haka shikenan sai a tace shi sai a dawo kuma wannan ruwan shi za a mai da shi ya zama ruwan sha shi za a tsura kuma ya zama su hotel restaurant da sauransu wannan ruwan kuma ake sha kaga ruwan wankan su ne da kuma ruwan bahayan su kuma shine kuma suke sha duk wannan tsaftar ta bature da kuke gani to amma kaga mu addinin musulunci sai Allah ya hutar da mu daga wannan sai ya zama bayan tsarki na zahiri kuma muna da tsarki na batini domin yana daga abin da ya fifita addinin musulunci akan sauran addinai misali kamar idda yanzu da mata ke yi idda da mata ke yi sauran addinai ba sa yi wani mai ilimin embryology wanda yake bincike akan halittar dan adam a cikin mahaifarsa sai yake so ya gane meye dalilin idda ne da musulmai ke yi to shikenan sai ya zamto an samu mata guda biyu wannan mijinta ne ya rasu wannan kuma sakinta aka yi kowace da ya auna mahaifarta sai ya ga akwai halittar dan adam na ainihin kwayoyin halitta na mijinta a tare da ita ita wannan wanda take cikin haila a wasuke wanda aka saka a ta yi haila sau daya sai aka samu 33% na wannan kwayoyin halittar babu su sun bar jikinta da ƙara yin haila na biyu sai a ga 66% babu da ta yi haila ta uku sai a ga 99% babu saura wannan 1% wanda shi kuma ba zai iya yin tasiri ba ita kuma waccan wacce mijinta ne ya rasu ita kuma saboda yanayin nauyi na bakin ciki da damuwa da take ciki sai ya zama duk sanar sai al'ada duk da haka abin yana raguwa saurin tafiyar shi bai kai wancan ba shi sai da aka yi wata hudu da ƙarin kwana goma sannan shi ne shi kuma sai gaba ɗaya abin ya tafi to anan ne sai ya gane hikimar da ke cikin idda da kuma takaba wanda mata musulmi ke yi saboda haka wayannan abubuwan da duk Allah subhanahu wataala yake yin umarni da su abubuwa ne da suke da muhimmanci ga lafiyarmu da kuma addinin mu ga shi mun dai anan Allah ya gaya mana Allah yana ba da lada ga masu yin tsarki saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya tsarkake mana zahirin mu da batinin mu Allah ka gyara mana dukkan al'amuran mu zahirin wa batinin Allah ka dace al'amuran mu baki daya Allah ka ji iyayen mu da malamin mu Allah ka saka wa mai girman hakimi da alkhairi Allah ka saka wa liman da alkhairi shugaban ku mutum lura da wannan masallaci Allah ka saka mishi da alkhairi sauran jama'ar mu musamman al'ramomin mu da tijai da sauran dattijan mu dake zuwa wannan masallaci domin halartar karatuka da muke yi kafin ma zuwa Ramadana da kuma wanda suke zuwa domin sauraron tafsirin Al-Qur'ani Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ka sanya mu cikin bayan ga waɗanda suke yantawa a wannan wata na Ramadana Allah ka saka wa kowannen mu da alkhairi Allah ka nannan kala da jikin mu Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharruka da bala'o'i da musibunan duniya da lahira albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في من الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين